wayannan buhuna da shinkafa 2000 da hukumar ta lalata dai na cikin kimanin buhuna 12 da hukumar ta kama a ƴan watannin nan kamar yadda shugaban hukumar ta kwastan dake kula da kan iyakan na Seme controller Muhammad Aliyu na yankin Badagiri ya shaida mani a wani taro na manema labarai
ga wanda bai sani ba wannan shinkafa ta dade aji ta lalace idan muka kama shinkafa muka tsaya mu duba mu ga wace ce mai kyau wace ce bata da kyau mara kyau din zamu aje gefe ya mai kyau ita ma aje gefe ya saboda mun san mai kyau din nan ita ce da za a je a kai mu bayan Allah da take IDP mara kyau din kuma sai mu ga mu Abuja ga abin da take ciki don ci to mu kira waɗanda suka san ainihin matsayin abinci abinci ko abincia su ne da ake cewa dan dan masu hukumar kula da abinci da abincia su duba su gani shin wannan abun ya dace dan adam ya ci ko ma dabba ya ci to da muka ga waɗanda muka tara shinkafan nan muka aika musu ka ruda mana suka ce mana dabba ma bai kamata ya ci wannan abun ba irin wannan shinkafa daga Morufe ba idan za a je a ba wasu mutane mai abu ne sun sai da za su yi dabara da za su mai da ita mai kyau kuma su sata a cikin jaka
Mr. Honor Sunday Oche shine mataimakin darakta na hukumar NAFTA dake kula da ingancin abinci da magunguna wanda kuma suka taimaka wajen business irin wannan shinkafa ko abinci da ake shigowa da su cikin gida ba tare da izini ba
and legitimate food is only food that is allowed food that are registered and you know with the synergy with the custom collaboration and other relevant government agencies here and the people along this corridor
yace tare da hadin gwiwar hukumar kwasa da kuma sauran al'ummomi da ke wannan yankin muna tafiyar da ayyukan mu kamar yadda ya kamata ta hana shigowa da haramtattun kayayyaki musamman abinci da kuma kwayoyi ko magunguna kamar yadda kuka gani sai dai abin ta kai ci akasarin al'ummomin da ke wannan yanki sun dauka batun su moga wani dama ce ko haƙƙi nasu don haka suke iyakan hukumomi da ke adawa da wannan lamari nasu bayan dabban buhunan shinkafa da hukumar ta kwastan ta kama a kan iyakan na Seme har ila yau hukumar ta kama motoci makare da atamfofi da sauran kayayyaki da aka haramta shigowa da su ta kan iyakokin Najeriya kamar yadda controller Muhammad Aliyu ya bayyana
yanzu dai ka ga injinin mota ya dauki tunan atamfara kai kusan dari bonnet na gefen mota bumper na mota kaga abin da muka fita lodin da muka fita na atamfara wannan kai ka gani saboda ka ita atamfara ba laifi bane idan kana da ita ka zo mai maka duti ka dauke kayan ka lafiya lokacin in kuma ka ce a'a zaka zo in can in tashin da za ci a bi ta baya sai ka rike ba mu kama ka kai hasara
kuma ta kwastan dai ta bayyana cewa za su gaba da fa'ido wajen hana shigowa da shinkafa ta kan iyakokin Najeriya ta kasa da kuma sauran kayayyaki da ake smuggle shigowa da su Farin Ejibrin Amurka daga Lagos